Gana Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke wato shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su kama mu kai tsaya ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biwaye Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan biwayehausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi bayan labaran duniya za ku ji rahoto kan matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da tuhumar babban alkalin kasa Suleiman Muni Barma zai shigo da shirin na kasa sai kuma sharhin jaridin kasar Ghana kamar yadda muka saba mun ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aika mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu wa baya kuma kiri wani dan kunnar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin Manbij dake arewacin kasar Syria kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda hudu lamarin da yasa ake ganin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a Syria Kungiyar IS ta gaggauta daukar alhakin kai wannan harin na jiya Laraba kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta a Syria wanda ya auna sojojin Amurka da ke sintiri da kuma rundunar hadin gwiwa da Amurka ke jagoranta lokacin wato likitoci a Manbij sun faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe sojojin Amurka biyu dan take jama'an rundunar Syrian Democratic mai samun goyon bayan Amurka sun ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni a wajen asibiti da ke makwabciyar Iraki wata sanarwa da ma'aikatan sojojin Amurka ta fitar da yammacin jiya Laraba na cewa an kashe wani farin hula da kuma wani dan kwangila a ma'aikatar tsaro a cikin wannan harin kana wasu sojoji uku kuma sun ji rauni Prime Minister Britania Theresa May ta tsallake rijiya da baya akan kuri'an rashin amincewa da aikin ta ko kuma shugabancinta da aka kada a majalisar kasar jiya Laraba wani daya bayan da wakilan majalisar suka kada kuri'a kan ficewar Britania daga kungiyar tarayyar Turai da ake kira Brexit inda wadanda ba su ra'ayin ficewar suka samu gagarumar nasara bayan ta sha da kira a wannan kuri'a May za ta samu daman ci gaba da maida hankali akan wannan batun Brexit a majalisa mai tana da lokaci ya zuwa ranar litinin ta gabatar da sabon shawara ga majalisar wakilai amma kuma ba a san takamaimai abin da za ta gabatar ba jim kadan bayan kuri'u 325 da suka bata nasarar ci gaba da aiki akan kuri'u 306 na waɗanda ba sa ra'ayinta ta gayyaci shugabannin jam'iyya domin ganawa akan batun ficewar Burtaniya da yammacin jiya Laraba kafin kada kuri'a mai ta faɗa cewa Burtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a ranar 29 ga watan Maris ta kuma ce kungiyar tarayyar Turai ita kadai ce ke da alhakin tattaunawa akan karin wa'adi idan an tsara ficewar Fadar White House ta kara yin wani hasashe akan irin asara da tattalin arzikin Amurka zai huskanta sakamakon rufe wani bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na 27 ba tare da wata alamar takaddama tsakanin shugaban Donald Trump da jam'iyyar Democrats akan bukatar shugaban na kudin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico zai zo karshe ba Mai baiwa Trump shawara akan tattalin arziki Kevin Hazard ya ce tattalin arzikin Amurka ya yi asarar rabin kashi daya saboda rufe gwamnati lamarin da ya hana ma'aikata 800,000 zuwa aiki ko kuma su je amma ba a biya. A hali da ake ciki kuma kakakin majalisa Nancy Pelosi ta yi kira ga Trump da ya dakatar da jawabi da zai yi wa kasa a ranar 29 ga watan Janairu a gaban majalisar kasar har sai ya bude. Gwamnati a ƙarshen wannan mako ko kuma ya gabatar da jawabinsa a rubuce wani tsarin da shugabannin Amurka suke amfani da shi sama da shekaru 100 da suka shuɗe Pelosi ta bayyana damuwanta ne ga sha'anin tsaro tana mai cewa ba a baiwa ma'aikatan leƙin asirin Amurka da ma'aikatan tsaron cikin gida kuɗin gudanar da ayyukansu ba a wannan rufe gwamnatin da aka yi ita kuwa sakatariyar jarida a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce Trump ya gana da rukunin 'yan Democrat da ma 'yan majalisa na Republican akan bukatarsa ta dala biliyan 5 na gina katanga ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen su na muryar Amurka a birnin Washington DC A jiya Laraba, sauran kaɗan majalisar dattawan Amurka ta amince da aniyar gwamnatin Trump na dage takunkumai akan wasu kamfanonin guda uku masu alaka da wani dan kasuwar Rasha, Oleg Deripaska, wanda shi kuma ke da alaka da shugaban Rasha Vladimir Putin. Yan Republican 11 a majalisar dattawa sun mara wa Democrat baya a yunkurin karfafa takunkuman akan kamfanoni guda uku, amma kuma haɗin gwiwarsu bai tasiri ba saboda sun samu ƙuri'u 57 bisa ƙuri'u 42, amma duk da haka suna da buƙatar ƙuri'u uku su cimma buƙatarsu. Yan majalisa da dama ne suke neman sanin dalilin da yasa ma'aikatar Bitar Malin Amurka take niyyar dage takunkuman da aka kakaba wa kasuwancin Deripaska da kamfanin Rasul da kuma kamfanin wuta da ake kira Erosive Energy a matsayin martani na mamaya da Moscow ta kaiwa yankin Crimea a Ukraine shekarar 2014.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, ma da labarin mu da tasar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, inda ake ci gaba da tsokaci dangane da gurfanar da babban alkalin kasar gaban kwamitin da'ar ma'aikata. Lamarin da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ce shugaba Muhammadu Buhari ba shi da masaniya a kai. Wakilin Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton.
Da yake jawabi a wurin wani taro da kungiyar mallafa jaridu ta yanar gizo suka shirya a nan Abuja, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari bai da masaniya cewar za a gurfanar da babban alkalin kotun kolin Najeriya Justice Walter Onagan gaban kotun da'ar ma'aikata sai ranar Asabar da yamma.
President Muhammadu Buhari is whole approach. He did not even know about this.
Ba wanda ya tuntuɓi shugaba Muhammadu Buhari kan haka. An bar ɓangarorin gwamnati ne kawai suna aikin su. Magana ta gaskiya shine bai ma san wannan magana ba sai da yammacin ranar Asabar, domin ya sha nanata matsayinsa na rashin yin katsalandan cikin ayyukan ɓangarorin gwamnati. Farfesa Osinbajo ya ce ko da yake wasu mutane za su yi mamakin cewar an gurfanar da babban mutum irin alkalin alkalan Najeriya ba tare da sanin shugaban kasa ba, amma dai batun shugaba Buhari bai da masani akan wannan magana, wannan haka yake.
If they made a wrong declaration, it's just one point. They didn't mention how many houses they have in Europe and America or Asia, and they didn't mention the companies they floated and the contract they gave them. It's eventually uncovered. They are faced in court.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke batu kan manyan jami'an gwamnati da ba sa bayyana ainihin dukiyar da suka mallaka, kamar irin gidajen da suka mallaka a Turai da Amurka da Asiya da sauran kadarori. Shugaba Buhari ya yi wannan korafi ne a daren jiya a wurin wani gangamin muhawara da aka tafka na 'yan takarar shugaban kasa da mataimakansu a nan Abuja. Da 'yar jaridar da ta jagoranci wannan muhawara ta tambayi shugaba Buhari ko yana gogar zana ne ga babban alkalin kotun kolin Najeriya, wanda shi ma ke tuhuma da zargin rashin bayyana gaskiyar abin da ya mallaka. Sai shugaba Buhari ya umarci 'yar jaridar da ta sake maimaita tambayar. Shine 'yar jaridar ta kara maimaitawa. Shugaba Buhari ya nuna bai fahimci abin da take tambayarsa ba. Shine 'yar jaridar ta kara baiwa shugaban kasar misali da tsohon sakataransa na gwamnatin tarayya Babacin Lawal da ake zargi da badakalar babakin rai kan kudaden 'yan gudun hijira, har aka soke shi daga mukaminsa, da kuma zargin da ake wa ministan ayyukan Najeriya Mr. Babatun Deraji Fashola. Shin ko da gaske ne akwai shafaffu da mai a gwamnatin nasa? Inda akwai zargi mai karfi kuma aka kawo shaidu isassu, to lalle za a kai kotu ta hannun hukumar EFCC da kuma ICPC, kuma a kyale hukumomi su yi aikin su. Yace in kana zargin mutum, to dole ka zo kotu da isassun hujjoji. Yace a gwamnatinsa in akwai zargi mai karfi akan jami'i, to muna soke shi daga mukaminsa, kamar yadda muka yi wa sakataren gwamnatin tarayyar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
In a quiet man, Okumbali boy, Katia, Delicia, Okumbali boy, Katia, Delicia, Oluna, when never been again,
ke biyu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma na Washington ke cewa karfe 2:12 na asuba ga Sule Mummuni Barma da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zamka
Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin na kasasu Sule Mummuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka matsayin na kasasu a sahun al'umma wani abu ne da har yanzu wasu mutane ke da jahilci akan sa a wasu daga cikin kasashe masu tasowa idan aka yi la'akari da yadda ake ci gaba da jan kafa wajen mutunta ƴancin wannan rukuni na al'umma duk wanda cewa shekaru da dama da gwamnatoci suka rattaba hannu akan yarjejeniyar kasa da kasa mai kunshe da ƴancin na kasasu tare da bakon shirin na yau zamu zanta akan halin da ake ti a dangane da batun ƴancin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger bakon ya kuma fara ne da gabatar da kansa
ni ne Sidono Umaru shugaban hadaddiyar kungiyar mutane masu nakasa ta Niger mutane masu nakasa suna cikin yanayi iri-iri samu cewa a cikin Niger kun sani mutane masu nakasa ko ina suke duniya sun suna cikin wahala na an yi musu wariya an maida su dabra kuma wa'ansu ma cikin su ma ba amma dauke su a matsayin mutane ba to nan Niger ma abu bai sha banban ba cikin manya-manyan birane an fara samun ci gaba wajen shugabannin gwamnati ma an fara samun ci gaba kwarai saboda a yanzu muna da kunnuwan basira har bar mu ce zuwa ga fada shugaban kasa ma donc cikin manya-manyan burane an fara ci gaba an fara gane ma mutane masu na kasa cewar mutane ne kaman kowa kuma ya kamata a ba su haƙƙi a ba su dama su tabbatar da nasu rayuwa ba cikin matsi ba to amma a cikin ƙauyuka dai har yau mutane masu nakasa suna cikin ƙangi na wahala da talauci da fatara da wa'ansu lokuta ma wahalhalu da dama wanda mu a harshen turanci muna cewa violence et maltraitance ana cin zarafin su ana gallasa musu ma saboda ni da ido na gani wani mutum wanda aka kama aka daure fiye da shekara 10 yana daure a sarka ka gani ko dabba ne ban taba gani inda aka daure dabba ba yayi shekara 11 so yana da matsala ta hankali ne saboda shi mutane basu bashi abin nan ba taimako ba basu kawo shi inda zai iya samun taimako ba kuma an kama an daure kaman ko dabba ma muna ganin ba za a daure shi ba a saman shekara 10
me yake haddasa bambancin nan na tsakanin birane da karkara akan maganar mutunta ƴancin mutane ko kuma mutunta masu fama da nakasa
abinda ya kawo bambanci shine aikin da muke yi mu kungiyar haddaddiyar mutane masu nakasa ta Niger. Ai da ko a cikin manyan burane ma mutane masu nakasa ba dauke su akan komai ba. To yanzu kullum muna sa kira, kullum ana ganin mu tele, ana ganin mu radio, kuma muna huta, muna ziyartar manyan ofisoshi na gwamnati da masu zaman kansu domin waye musu da Kano. To wannan yasa wariya ya fara shahada baya, ban ce ya kare kuta-kuta a cikin manyan biranen ma, amma ya fara shahada baya kwarai. Me yasa a cikin ƙauyuka nan ba mu kai ga tahiya muna waye Kano mutane ba a cikin ƙauyuka? Kun san Niger da girma yake kwarai, yana cikin kasashen masu girma kwarai cikin Afirka, masu fadi sosai. To mu kuma a hayyau gwamnati ba ta nan ga bamu taimako wanda zai bamu dama mu cikin ƙauyuka ba mu kai mu waye mu mutane kai. To kashi dalilin hayyau cikin ƙauyuka ba a gane ba da haƙoƙi na ɗan adam na mutane masu nakasa.
A wuraren da kuka saba ziyarta domin shirya ayyukan wayar da kai, kuna ganin an fara samun canjin tunani daga su mutanen da ke fama da nakasa?
Kwarai kuwa. Na baka misalin Niamey, akwai manyan birane duka na Niger, mun shahida rassam wanda muke kama section regional, duka suna cikin manyan birane na Niger. Kuma kullum a shekara, kowane shekara muna hita muna ziyartar su, kuma muna waye Kano magabata na waɗannan manyan birane na Niger. Ina ganin an fara samun canji kwarai, saboda cikin manyan garuruwa na Niger duka mun buɗe lokal, mun waye Kano mutane masu nakasa su da kansu ma, da cewar su gushi bara yara masu nakasa a sasu lokal, kuma manyan ma a koya musu aikin hannu. To abinda yasa ina ganin an fara samun ci gaba kwarai.
Da yake ka kawo maganar ilimi, President Sido, shin ya yara suke masu fama da nakasa ana ba su cikakkiyar dama ta samun ilimi kamar su shiga makarantu?
To ina ganin cikin wannan fanni ne ma an samu ci gaba kwarai. Nan ina so in gode ma gwamnatin Niger, saboda duka gwamnatocin da suka gabata babu wanda ya yi kokari kamar wanga gwamnati mai ci yanzu bisa ga taimaka ma karatun yara masu nakasa. A cikin shekarun nan biyu ko in ce shida wanda suka gabata, gwamnatin Niger ta kashe wajen miliyar ɗaya na sefa domin saya ma yara kayan karatu.
Miliyon
dubu yara masu nakasa saya musu kaya wanda za su yi amfani da shi domin su je lakwal. Gaskiya nan alhamdulillah gwamnati tana taimakawa kwarai, amma akwai abu guda. Kun sani in ma an sayi kayan karatu ya kamata azuzuwa na karatu ya kamata a gina su ta yanda yara masu nakasa za su shiga da wuta ba sai ba tare sun sha wahala ba. To nan ma an fara daukar matakai, amma akwai tsohon azuzuwa da aka gina wanda su yara masu nakasa ba su iya samun dama su shiga da wuta kamar yanda sauran yara wanda ba su nakasa suna yi haka din nan. Kuma a sauran buranin ma ana ci gaba da gina sabbin azuzuwa wanda ba su inganta ba, kamar ba su dauki da yanayin yara masu nakasa ba. To wannan ne muke so nan ma gwamnati ta ƙara kamawa a jara duka sabbin azuzuwa da za a ginawa ya kasance sun yi daidai da yanayin yara masu nakasa, kuma a ci gaba da wannan kokarin da aka fara na saya ma yara masu nakasa kayan karatu, kuma a bamu dama mu haɗaɗɗen ƙungiyar mutane masu nakasa domin mu shiga ƙananan garuruwa da ƙauyuka na Niger domin wayar da Kano iyaye yara masu nakasa. Saboda har yau akwai mutane wanda ba su gane ba da cewar masu nakasa fa yanzu an ci gaba kwarai, kowane nakasa a gare ka ana a baka dama ka je karatu kamar kowa. Ni mai maka magana nan an aihe ni da makamta ne, amma alhamdulillah yanzu ni ina master 2 kinesiotherapy ina na yi zaman aiki haka sosai na yi aiki cikin babban likitan Niamey Hospital National kenan a yanzu ina ci gaba da karatu a wani local a nan Niamey ina master din insha Allah bana zan karewa to ka gani akwai da dama masu nakasa wanda suke aiki cikin manyan ma'aikata na gwamnati wanda alhamdulillah suna bada goyon baya kwarai na jini kasa to ka gani kenan babu dama a ce iyayen yara sun rike yara ko kuma sun tura su a wajen bara basu ba su dama ba sun tayi karatu wannan duk yaro wanda ba ba shi dama ba ya je karatu ka gani karshen shi ya koma bara wannan aikin da ina ganin kowa wani dan adam ma ba zai so yayi haka din ba
to masu sauraro saboda kurewar lokaci anan zamu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe zamu ci gaba inda za ku ji halin da ake ciki a game da batun baiwa na kasassu damar samun ilimi mai zurfi sannan zamu ji inda aka kwana a game da kudaden tallafin na kasassu da hukumomin Niger suka yi alƙawarin rubanyawa daga shekarar nan ta 2019 a bisa la'akari da karuwar yawan na kasassu a wannan kasa kafin wannan lokaci a madadin shugaban hadakar kungiyoyin na kasassun Niger Sidonuhu Umaru da sauran abokan aiki Sule Mumuni Barma ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Haka yake to a gaida Malam Sule yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Jaridan Daily Guide za mu so ma sharhin jaridun na yau. Babban labarin jaridar yau shine sojoji na binciken wata fashewa a matattaran makamai a Michel Camp. Lieutenant General Obed Akwa inji jaridan ya ce sojojin Ghana sun kaddamar da wani bincike game da fashewa a dayan matattaran makamai a Michel Camp kusa da Tema cikin babban jiha Accra. Sai kuma wannan labarin shi ma a jaridar ta Daily Guide. ‘Yan sanda sun gano bindigogi kimanin 70 samfalin AK-47 da aka boye su a Alabanyo. Jaridar ta ce ‘yan sanda a jiha Volta sun gano makamai samfalin AK-47 guda 70 da aka boye a yankin Alabanyo cikin karamar hukumar Hohoi da ke cikin jiha Volta. Majalisar gargajiyar Gan ta kakakinta ni Otu Blofo na uku ta bukaci shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ta ikon da doka mai lamba 278 ta kundin tsarin mulkin kasar ya bashi ya kafa kwamishin binciken kalubalen majalisar ta Gan wanda take da shi a maganar gadon kujerar sarautar Gamance. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin ne yau. NDC za ta dakatar da zaɓen fidda ɗan takarar shugaban ƙasar ta. Jaridar ta ce jami'iyar NDC za ta dakatar da zaɓen fidda ɗan takarar shugaban ƙasar ta da an ka shirya yi ran 26 ga watan Janairun shekara ta 2019. Babban magatakardan jami'iyar Mr. Sedo Nketiah ya ce wannan zai baiwa jami'iyar damar shimfiɗa tsarurrukan takarar fidda ɗan takarar shugaban ƙasar da yake yanzu haka kotu ta dakatar da ita jami'iyar wurin gudanar da zaɓen a dalilin ƙarar da wani ya kai jami'iyar a dakatar da ita da gudanar da zaɓen saboda an ƙasa bin sharaɗi da ƙa'idodi na jami'iyar. Ita kuma babbar jaridar ƙasar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin ne. Yi amfani da sharaɗin DKM a matsalan men's gold, NDC ce ta faɗi wa gwamnati haka. Jaridar ta ce jami'iyar NDC ta sifata ƙoƙarin gwamnati wurin taimakawa waɗanda sun ka zuba dukiyarsu cikin kamfanin nan mai suna men's gold kamar hayaƙi ne na bindiga kurum. Don haka take kiran gwamnati ta yi amfani da sharaɗin da aka yi amfani da shi akan waɗanda sun ka zuba dukiyarsu a cikin DKM akan kuma kwastomomin men's gold. Da wannan labari na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Lulla sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Barbawa daga jihar Sokoto ta Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son fara wannan dama tarihi a gaziyata ga gwamnatin jihar Sokoto da al'ummar garin Dandina a hukumar kiran Irafa. Ina da intanet ta wasu ba samu na harin da wasu yanta da suka kai da suka samu suwa tukai da shi shida. Muna roƙon Allah ya ji ɗansu da rahama wanda kuma ta samu lauri. Allah ba su lafiya. Allah ba kawo mana lafiya zaman lafiya mai ɗoriya a jihar Sokoto da Najeriya da ma duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Mai magana Malam Ango, malamin makaranta Yauri, jihar Kebbi, Najeriya. Ina so in yi tsokaci game da kuɗin hutu da mai girma gwamnan jihar Kebbi, Alhaji Atiku Bagudu, ya ba da umarnin a ba ma'aikatan jihar Kebbi. A nan ƙaramin hukumar ki ta Yauri a jihar Kebbi, lalle an ba suwa, amma haƙiƙanin gaskiya muƙarraban da aka ba da umarnin su ba da wannan kuɗin hutu ba su yi adalci ba, don kuwa duk wanda ake ba albashi naira 10,015 4,700 suka ba shi kuɗin hutu, su kuma waɗanda ake ba albashi naira 5,000 su ku ko darhami ba a ba shi ba. Tambaya ta ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu, su waɗannan halan ba a son ƙuri'arsu ne? Ina muku fatan alheri ku tashi lafiya.
Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani dan kunar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin Manbij dake arewacin kasar Siriya, kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda hudu. Lamarin da yasa ake ganin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a Siriya. Kungiyar ISD ta gaggauta daukar alhakin kai wannan hari na jiya Laraba, kuma ta ce maharin yana cikin mayakan tadike Siriya wanda ya auna sojojin Amurka da ke sintiri da kuma rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta. Prime Minister Britania Theresa May ta tsallake rijiya da baya akan kuri'ar rashin amincewa da shugabancinta da aka kada a majalisar kasar a jiya Laraba, wuni daya bayan da wakilan majalisar sun kada kuri'a akan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai da ake kira Brexit, inda waɗanda ba su ra'ayin ficewar suka samu gagaruman nasara. Bayan ta shaida kira a wannan kuri'a, May za ta samu daman ci gaba da mai da hankali akan wannan batun Brexit.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki daya, sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da maimaicin lafiya wa jikina wa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makiri da ya karanto labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada uyin birni, sai kuma injiniyanmu na yau Jared Alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke kawo muku har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara ko bayyana ra'ayoyi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, again alheri, ke muku fata alheri.